Ƙungiyar ƙwallon ƙafar kuma sai Asante Kotoko ta sabunta ƙawance da babban kamfanin makamashin nan Goil. Kotoko ta shiga ƙawancen shekara ɗaya da Goil, wacce za ta inganta yin hidima na kashi 66.5 ga klubun. Muna farin cikin ba da sanarwar ƙawancenmu da Goil na tsawon shekara ɗaya wadda za a iya sake sabuntawa, klubun ta rubuta a kan Twitter ta. Wannan yarjejeniya ta ƙunshi ingantattun hidimomi na kimanin kashi 66.5 akan tsohuwar yarjejeniyar. A majalisar zartarwar kungiyar club-clubin ɗin ligin Ghana, Galka a takaici ta yi wani taro mai alfanu da ministan matasa da wasannin motsa jiki Yusuf Mustapha, yadda za a ƙarfafa samun taimakon kuɗi da zai tallafa wa mambobi a ranar Juma'a. Taron ya ta'allaka ne akan yadda za a samar da kuɗi da gwamnati ta yi alkawari za ta baiwa ƙungiyoyin ƙwallo a rukuni na ɗaya da kuma ƙungiyoyin ɗin na mata, har ma da babban ligin ɗin ƙasar, wato Premier League. Majalisar ta bayyana da goyon bayanta ga sabon ministan wasannin motsa jiki da kuma matasa. Dan wasan tsakiya Mubarak Wakasu zai jagoranci Black Stars a karawarta na samun cancantar shiga gasar cin kofin Africa na shekara ta 2021 a ranar Alhamis. Dan wasan tsakiyar zai zama captain, yayin da Ghana za ta cashe da Africa ta Kudu a FNB Stadium da ke Johannesburg. Wakasu zai daura damarar captain kasancewa Andre Ayew, Thomas Partey da Richard Ofori duk ba su samun sukunin yin wannan wasa. Ayew da Partey za su samu damar yin wasa na biyu a ranar Lahadi 28 ga watan Maris shekara ta 2021, amma shi Ofori saboda raunin da ya samu ba zai iya yin wasan Lahadin din ba ma. Hukumar ƙwallon ƙafar Ghana ta zayyana shirye-shiryen tafiya mai ƙayatarwa wa Black Stars a karawarta da Afirka ta Kudu na samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2021. Ghana za ta yi artabu da Bafana a ranar wasa na hudu a FNB Stadium da ke a Johannesburg. Tuni Black Stars sun kabar kasar zuwa Afirka ta Kudu a ranar Talata da dare. Sun yi atisaye a filin wasan da za a yi artabun yau Laraba din nan, bayan an yi musu gwajin COVID-19. Za su bar Afirka ta Kudu zuwa gida Ghana bayan wasan su ci gaba da shirye-shirye wa wasan su na gaba, inda za su kara da Sao Tome and Principe a zagayen ƙarshe na wasannin ranar Lahadi 28 ga watan Maris shekara ta 2021. Da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwana Lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.